Ambasada Victoria Nulan wace jakadan Amurka Eric Whitaker ya yi wa ISO a fadar shugaban kasar Niger sun tantauna a tsawon awa akalla guda da shugaba Muhammad Bazoum. Tana mai cewa ta gamsu da wannan ziyara da ta bata damar taɓo muhimman batutuwan da suka shafi daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin Amurka da Niger.
This is the fourth stop on our African visit.
Wannan shine karo na hudu da nake yada zango a ran gadin da ya kawo ni nahiyar Afirka, inda na fara da Afirka ta Kudu da Botswana da Tanzania, yanzu kuma ga mu a Niger a bisa umarnin shugaban kasa da Mr. Blinken da suka aiko mu domin karfafa hulɗa a tsakanin Amurka da manyan ƙawayenta da suka yi fice a fannin mulkin demokaradiyya a duniya. Demokaradiyyar Niger na da ƙarfi sosai duk da irin manyan ƙalubalen da ƙasar ke fuskanta. A yau mun zanta sosai akan yanayin tsaron da ake ciki tare da yin bitar ayyukan haɗin gwiwar da muka yi don murƙushe wannan matsala. Mun taɓo fannin tattalin arziki domin kamar yadda aka sani mun kaddamar da wani gagarumin aiki a ƙarƙashin shirin Millennium Challenge Corporation da ke ƙarfafa ayyukan noma da samar da wadatar cimaka a nan Niger. Muna da niyyar yin abubuwa da dama wanda ta wannan hanya kamfanonin Amurka za su zo su zuba jari a nan ta yadda za a sarrafa abubuwan da ake nomawa. Haka kuma muna da niyyar gudanar da ayyukan da za su bada damar samar da wutar lantarki ta hanyar hasken rana. Mun kuma yi maganar gudanar da shugabanci na gari, demokradiyya da haƙoƙin mata. Shugaban ƙasa a hirarmu da shi ya nuna ƙwarai yana mutunta harkar ilimi, kuma musamman ilimin mata. Sosai muna goyon bayan irin wannan tsari. Da yake bayyana matsayin gwamnatin Niger game da wannan ziyara ta Ambassador Victoria Nulan, ministan harkokin wajen Niger Hasumi Masaudu ya yaba da abin da ya kira da daɗaɗɗiyar hulɗar da ke tsakanin ƙasashen biyu. Ya ce shekara 60 kenan muke da hulɗa mai ƙarfi tsakaninmu da Amurka. A yau ita ce ƙasar da ke kan gaba a jerin waɗanda ke tallafa wa Niger a fannin yaƙi da cutar corona. A baya-bayan nan sun aiko mana tallafin allurar rigakafi fiye da 300,000. Amurka babbar ƙawa ce da ke dafa mana a fannin tsaro ta hanyar baiwa jami'an tsaronmu horo, suna ba mu kayan aiki, kowane lokaci suna tare da mu don yaƙi da ta'addanci. A yadda suka yaba wa demokradiyyar Niger babban abin alfahari ne, in ji shi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.